صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تقص قوات رمضان شكرة تبورة بديه أولى أربعين دا شدة تقص قوات أكو دبو بيدا أشرين دا بيارة المدارس هذا نتهي تشكين أهل الله سبحانه وتعالى wannan masallaci ne mai albarka na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Insha Allah za mu ci gaba da yadda muka kwana. Amma gabanin nan malamai sun karkasa masu azumi zuwa gida uku, malaman tazkiya kenan da tarbiya da gyaran zuciya. Suka ce sun kasa azumi zuwa gida uku, suka ce akwai siyam al-umum ko siyam al-awam, wato azumi na gama garin mutane su ne waɗanda azuminsu shi ne barin ci da sha da saduwa da iyali. So a iyanan suka tsaya, suka ce akwai siyamul khusus, azumin keɓantattu na bayin Allah maɗaukakin sarki. Su bayan ukun nan sun kara da kara gabansu a barin sabon Allah maɗaukakin sarki, za su tara hannunsu, ƙafansu, idanunsu, kunnuwansu, ba za su aikata wani abin da bai dace ba, sun abin da zai gurgunta azuminsu. Sai su yamu khususil khusus, azumin keɓantattun keɓantattu na bayin Allah maɗaukakin sarki. Yace su kuma waɗannan su ne waɗanda har zuciyarsu ma tana azumi, ba za su bari ma lokacin da suke azumi su yi wani tunani da bai dace ba ga Allah maɗaukakin sarki, ko bai dace a jingina shi ga manzon Allah ba, ko bai dace ga bawa na ƙwarai ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu kai wannan darajar. Allah maɗaukakin sarki ya datar da waɗancan biyun dai. An sani wajibin mai azumi ne ya kai ga wannan mataki, ya yi azumi a barin ci da sha da sauran abin da ke karya azumi. Na biyu kuma gabansa su yi azumi. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Jiya subhanahu wa ta'ala ya nufaci mu da karanta ayoyi biyu daga cikin wannan sura mai albarka. An faɗa mana ladabi na ladabin da sahabbai ya wajaba su ladabtu da shi dangane da alaƙa su da gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana alaƙa tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da matan Annabi yadda ya kamata ta kasance. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya cike mana aya ta 54. Allah maɗaukakin sarki ya kawo ta da wata siga ko salo na tsoratarwa. Ya ce idan har kuka bayyana wani abu ko kuka ɓoye shi, to ku sani lallai Allah masani da mai. Kaga shi babu wani abu da ya ce la ya anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard, babu wani abu a barin ilimin Allah maɗaukakin sarki daidai da ƙwayan zarra. Yare na zamani sukan ce an atom, abinda idanu ma ba ya iya gani. Amma zarra, abinda aka samu na fassara ko ma'anarta lokacin saukar Alkur'ani, su ne ƙananan tururuwa. To daidai da wannan baya fakuwa a barin ilimi na Allah maɗaukakin sarki. Kaga nan Ubangiji yana isar mana da saƙon cewar yana ganin mu, ya san abinda muke faɗi, ya san abinda muke aikatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga lamarin. Allah ba mu ikon aiki da abin karantawa. Za mu ci gaba da kan aya ta 55 na junaha alaihim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إن الله كان على كل شيء
insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yace la junaha alaihinna fi abaihinna, babu laifi akan su su matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan su sha makance kansu fi abaihinna da iyayensu, da ba dole sai ta idan yazo gidan ba dole sai ta sha makance kanta ba tana daga ciki yana daga waje, ko kuma ta sanya wani abu na labule, ko kuma yanzu wajibi akan ta sanya hijabi. Allah madaukakin sarki yace banda su, wala abna'ihinna, haka babu laifi akan su barin sha makancewa dangane da ɗayayensu, wala ikhwanihinna, kuma bai zama wajibi akan su sai sun kanya a barin su, wala abna'i akhawatihinna, ba sai sun sanya hijabi ba tsakanin su da ƴaƴan ɗan uwansu maza, wala abna'i akhawatihinna, har sai sun sha makance su ƴaƴan ƴan uwansu mata, haka ba dole sai sun sanya su mata muminai shine nisa'ina, wala ma malakat aymanuhunna, haka Allah madaukakin sarki yace ba dukkan su idan suka gusar da shamaki suka cire shi wanda za su bai abinda suka abinda dan Allah za su shigo a gare su maza ko mata, wattaqina Allah, madaukakin sarki ku ji tsoron Allah cikin duk abinda aka umarce ku, wato ku ji tsoron Allah ya kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku bi wasu da ba waɗannan ba su ganku a halin da mata suke kasancewa yayin zaman gida, in kana ala kulli shay'in shahida, lallai Allah sarki ya kasance akan dukkan komai ba a cire komai ba shahidan, suka ce hadiran, halattacce lokacin da ake yana nan subhanahu wa ta'ala tare da iliminsa, yana nan da iliminsa ya daidaita da zatin subhanahu wa ta'ala, suka ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, suka ce aliman, Allah masani ne dangane da dukkan komai. Malam Abu Hafs An-Nu'mani kullu kasa al-luba iko ambaci sabab biyu dangane da saukar wannan aya, yace wani mutum yace qila an fada an fada qala rajulun min as-sahabati, wani mutum daga sahabbai, wato lokacin da aka sauka waccan aya Allah madaukakin sarki ya wajabtawa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su sha makance kansu, idan wani sahabi yana da wani abu na bukata to ya tambaye su min wara'i hijab, ta bayan shamaki, to da aka saukar da wannan shamakin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwan waɗannan matan ne, wasu daga cikin iyayensu ne, wasu daga cikin ƴaƴan ƴan uwansu ne maza, wasu daga cikin su ƴaƴan uwansu ne mata, to su ma wannan hukuncin yana kansu ko baya kansu, sai Allah madaukakin sarki ya kawo tojiya a cikin wannan aya, yace wanda daga cikin sahabbai yace ma baluna numna'u ad-dukhula ala banati a'mamina, mu kuma me yasa ake hana mu shiga wajen ƴaƴan babbannin mu mata, fa nazalat hadhihi al-aya, sai wannan aya ta sauka, Allah madaukakin sarki ya ce a banda ku ku ƴaƴan babbannin su da su kansu babbannin da iyayen ce a banda ku wanda sai a annabiyai a barin su wato wanda sai nesa da su waɗanda ba muharraman su ba, ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء لقد ونحن أيضا كلمهن من وراء حجاب, لوكاسين آية الحجاب تسوكا دا إيايان ماتن النبي صلى الله عليه وسلم موسن تنسو ودن دسكي محرمي سيسوكا تي ينزموما إنزامي موسو زنچي سي تباين شامتي و إنزام شكو جنسو دولة سيسن أوم ما يعفيكو حجابي سرفة جنسو دولة نيسي أني حكا سي الله مدوكا جنسر كي يسوكا دا ونن آية لا جناح عليهن في آبائهن, kaga Allah madaukakin sarki ya saukar da sauki kenan akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam, maimakon duk sallama sai an rami jabi sai an shiga daki sai ya zama wanda ya sama, idan ba kusanci ne kaga ba dole sai sun matsa wa kansu ba, idan kuma wanda yake ajnabi ne mutumin da ba muharrami ba a gare su to dole sai sun sha makance kansu. Ibn Jarir ibn Tabari yake cewa malaman fassara sun ƙari juna sani dangane da alladhi wudi'a anhunna fi haula, dangane da wannan kuncin da Allah madaukakin sarki ya sarayar a barin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan laifin da aka ce an dauke babu shi, yace wasu malamai suka ce wada'a anhunna aljunah fi wada'i jalabibihinna indahum, ai laifin da Allah madaukakin sarki ya sauke a barin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya yafe musu ko ya ce ba komai shine ba dole sai sun sa hijabi ba idan ɗaya daga cikin mutanen nan da Allah madaukakin sarki ya ambata za su shiga wajen su wa qala akharuna wasuka ce wada'a anhunna aljunaha fihinna fi tarki alihtijab aka ce Allah madaukakin sarki ya sarayar da laifi ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen barin mai shamakancewa ba dole sai sun koye kansu ba yace wa aula alqawlaini fi dhalika bis-sawabi qawlu man qala dhalika wada'a aljunaha anhunna fi ha'ula'i almuslimina alla yahtajibna minhum yace fadin da yafi dacewa ya kasance shine daidai shine Allah madaukakin sarki ya dauke musu laifi dangane da waɗannan musulman da aka ambata a cikin ayar iyaye ƴan uwa ƴaƴan ƴan uwa maza ƴaƴan ƴan uwa mata mata musulmai bayi da hannayensu suka mallaka su mata Annabi sallallahu alaihi wasallama duka babu laifi a barin su su bar ko ya kawunan su ihtijabi kenan sanya shamaki tsakanin su da ɗaya daga cikin wannan gidan zai shiga wajen su suka ce dalili domin bayan wannan ayar ta zo ne bayan ayar da ta yi magana akan wajibi ne akan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam su shamakance kansu a barin sauran maza na wannan al'umma ta mu to mallam ibnu jarir yake cewa fassarar ayar zai kasance la isma ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minina bi idhnihinna li aba'ihinna wa tarkil hijab minhunna babu wani laifi akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sune iyayen mu'minai wajen su yi izini ga bace babbanu anan ba sala me yasa ba alaihi sabahin zuwa karshe babu laifi akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su bar shamakance kansu ko ba dole sai sun sanya hijabi ba sun rufe lokacin da ɗaya daga cikin mutanen nan da zamu ambata zai shigo iyaye ƴan uwa da ƴaƴan ƴan uwa maza da ƴaƴan ƴan uwa mata da kuma mata musulmai idan za su shiga wajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dole sai sun sha makance kansu ba domin waɗannan duka muharramai ne to idan aka lura Allah madaukakin sarki bai ambaci babbanu ba da ƴaƴan babbanu ibnu jarir at-tabari ya ba da amsa yace Allah madaukakin sarki bai ambaci baffa ba a cikin wannan ayar على ما قال الشعبي برغدان ابن امام الشعبي جفدا ديني daga cikin magabata tabi'i yace hadaran min an yasifahunna li abna'ihi domin kada wani babba shiga wajen madan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko shiga wajen mutumci tunda ya kai ya shiga Allah madaukakin sarki ya bashi dama amma shi babba ai an san kansa iyayen wato ai wannan matan to sai ya zama shi ana waɗannan matar shi in ya shiga zai ce ka auruwance saboda ga su ƴaƴansu to shi yasa anan yace wa kariha an tad'a khimaraha inda khaliha wa ammiha yace an kyamata ga mace ta cire hijabinta lokacin da babba zai shigo ko kuma lokacin da kawo zai shigo suka ce saboda wannan abun shi idan ba zai aura ba amma ɗansa an halatta mai zai iya aura Abul Barakat Imam An-Nasafi yana daga cikin malaman tafsiri manya yana da littafi Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil yace Allah madaukakin sarki bai ambaci babba da kawu na mace ba li annahuma yajriyani majral walidai shi anan yace abin da yasa baya ganin waccan fa'idar da Imam Ibn Jarir at-Tabari da wanda suka zo bayansa suka ambata yace a'a ai Allah madaukakin sarki ya ambace shi babba da kuma kawu na mace yace musamman babba Allah madaukakin sarki ya ambace shi da wannan yace me yasa
domin babba yana zama a matsayin uba, yace inda Allah madaukakin sarki ya ambaci iyaye, ai ya ambaci yan uwansu, da ya ambaci iyaye maza, la junaha alaihin fi abaihin, babu laifi ga mata wajen dole sai sun sha makance kansu lokacin da iyayensu maza za su shigo, aka ce to ai babba ma ya shiga, dan uwan mahaifi ya shiga cikin nan, aka ce ina hujja, suka ce domin Allah madaukakin sarki ya kira babban mutum a matsayin mahaifi cikin fadin Allah madaukakin sarki, wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa na'am ilahan wahidan abanan ba, na'am Allah yana magana da annabi yaqub ko am kuntum shuhada, haka ne إذ حضر يعقوب الموت.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
malamai suka ce dalilin su na fadin cewar babba ana iya sanya ana iya kiran shi da mahaifi, suka ce fadin Allah madaukakin sarki am kuntum shuhadaa har zuwa nan wa ilaha abaika, Allah yana fuskantar da zance ga annabi yaqub yace da ubangijin abaika iyayenka suwa iyayen ibrahima, sai yace wa isma'ila, sai yace wa ishaqa, kuma kowa ya san annabi isma'il babba ne ga annabi wa yaquba, kuma annabi ya annabi ishaq dan uwa ne ga annabi isma'il, dukkan su kuma yaya ne wajen annabi ibrahim, annabi ishaq shi ya haifi annabi yaquba, to amma Allah madaukakin sarki da ya tashi jero sunayen iyayen annabi yaqub sai ya hada da annabi isma'il a ciki, aka ce babban sa ne amma Allah madaukakin sarki ya kira shi abaika, yana daya daga cikin iyayenka, to shi yasa malamai suka ce anan da Allah madaukakin sarki bai ambaci babba ba da kawu a cikin jerin waɗanda ba dole sai mace ta sha makance kanta a barin su ba, ko kuma dole sai ta rufe jikinta lokacin da za su shiga a gareta, suka ce Allah madaukakin sarki ya riga ya ambace su a cikin iyaye kaman su an cusa su anan Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Sai fadin Allah madaukakin sarki wala nisa'ihinna, haka ba dole ne ya ku mata domin siyakin yana zuwa akan mata annabi sallallahu alaihi wasallam, ba dole ne idan mata ƴan uwanku musulmai za su shigo wajen ku ba sai kun sanya kariya tsakaninku da su, ko kuma sai kun sanya hijabi. Imam al-Qarnati yake cewa an fada dangane da fadin Allah madaukakin sarki wala nisa'ihinna, haka ma matansu aka ce mata mu'minai an jingina su zuwa gare su domin su suka fi kusanci da su, waɗancan shi yasa suke cewa an fitar da mata kafirai, idan kafirai za su shiga wajen matan mu'minai ana so su rufe jikinsu, domin sun ma irin abin da aka ji tsoro a can cewar babba zai iya zuwa ya siffanta wa ɗansa wata mace makusanci yasa wanda shi ba zai iya aura ba amma ta halatta ga ɗan, sai dan yaje ya aura, ko kuma kawo shi ma zai iya shiga gida in ya ga wata mace sai yaje ya fada wa ɗansa yace ka aure ta, ai tana da kaza da kaza da kaza da kaza, to suka ce min babi aula, mata kafirai ba su da amana ba su da addini, duk kafiri ba adali bane, adala wato tsayuwar addini da mutunci, to duk kafiri ba adali bane, mushriki ba adali bane, wanda yake aikata bid'a ba adali bane, mai yin ƙarya baya ga cin basa daga adalai, to ba a taba amintuwa da kafiri ko ya yake, kun dadin zaman da aka yi almadaukakin sarki ya ce aibin wato a kyauta musu a nuna musu dadin zama yadda zai kai su ga shiga addinin musulunci, amma dai duk wata amana ta musulmi wanda ba a so wanda bai kaya ba za a taba bari ba duk amincinka da kafiri, to Allah subhanahu wataala anan da aka yi malamai suka ce an ma musulmai da shiga wajen mata ƴan uwansu, to su san ba sai sun rufe jikinsu ba, ba sai sun sanya shamaki tsakaninsu da su ba, amma mata kitabiyat ahlul kitabi yahudu da nasara ko kuma sauran matan da ba musulmai ba idan za su shiga ya kamata mata musulmai su kinza. to Allah subhanahu wataala yake cewa ko kuma malamin ne yake cewa wasu sun ce yuridu nisa a jami'il mu'minat yana nufin matan daukacin mu'minai gaba daya ba wai sai mata makusantan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan da aka ce wala nisa'ihin wasu suka ce makusantan ku ku mata annabi sallallahu alaihi wasallam idan za su shigo wajen ba dole sai kun sanya shamaki ba ba dole sai kun sa hijabi ba amma wasu malaman tafsiri suka ce a dukkan matan mu'minai domin ai jinsin su daya yace abin da yake karfafa wannan shine Allah madaukakin sarki ya kebe waɗannan matan da cewa wala nisa'ihin sai jingina su zuwa ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ana nufin makusantan su yace wala ma malakat aymanuhunna haka abinda daman makin ko daman makin su ya mallaka na bayi maza ko mata suma idan za su shiga wajen ku ya kuma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba dole sai kun sanya shamaki ko kuma dole sai bani dangane da wadanne ne daga cikin bayi ya halatta su ga mace a yanayi irin na zaman gida yace faqil al-ima'u dun al-abid wa qil al-ima'u wal 'abid suka ce a bayi mata ai mace ce yar uwarta dan ta ganta a wannan yanayin babu komai ita kadai banda namiji wasu suka ce hatta in dai bawanta ne ita ta mallake shi to babu matsala zai iya ganin ta a wannan yanayin malam yace wa huwa aula bi lafdhi al-ayati wannan shi yafi cancanta da lafazin aya domin Allah madaukakin sarki bai tantance ba bai ware ba wala ma malakat aymanuhunna haka abinda daman makin su suka mallaka na bayi ana nufin kenan maza ko mata domin Allah bai ce iya mata ba domin da mata yake nufi ba za a saki wannan ba ai akwai suna na bayi mata akwai tilo sannan akwai jami Allah madaukakin sarki wajen da yake so ya ambata wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum sai ce ni wa ima'ikum to da iya bayi ne na matan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka mallaka su kadai ne ya halatta su shiga wajen su ba tare da shamaki ba su gansu a cikin ado irin na gida to da Allah madaukakin sarki bai ambaci kalmar da bayi maza za su iya shigowa ba yace sa'annan waɗanda suka tafi zuwa ga wannan fadin su ma suka yi sabani to akwai bawan da na mai gidan ne akwai bawan da wani mutumin gidan ne ya mallaka amma dai yana musu hidima ba bawan mace ba shi wannan ya halatta ya shiga wajenta ko bai halatta ya shiga ba bawa ne a gidan amma kuma ba mallakarta ba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a nasu domin Allah madaukakin sarki ya ce wala ma malakat aymanuhunna an jingina su zuwa gare ta zuwa gare su to kaga wanda ba nasu ba za a taba cewa nasu ba za a jingina shi zuwa gare su ba to wasu suka ce a duk in dai bawa ne yana cikin gidan mallakinta ne mallakin mijinta ne shi ma babu laifi zai iya shiga a gare ta wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam abu hafsin yake cewa wala ma malakat aymanuhunna yace zakara hada ba'da al-kulli Allah ya ambaci bayi ya damfara su ko kuma ya manna su da waɗanda ya halatta su shiga wajen mace ba tare da ta sanya ta shamakance kanta tsakaninta da su ba yace Allah ya ambace shi a ƙarshe ne can fa innal mafsadata fi takashshufi lahum zahira domin cutarwa wajen mace ta bayyana adanta a gare su lalle abu ne da yake bayyananne wahtalafu fi 'abdi al-mar'ati sai suka yi sabani dangane da bawa na mace hal yakunu mahraman laha shin bawa na mace tukunna ma muharramin ta ne ko ba muharrami ba ma'ana ana nufin a wajen hukunci muharrami ne zai zama daga lokacin da ta mallake shi ko ba muharrami ba to sai suka ce zai iya kasancewa muharrami a gare ta hukuman domin fadin Allah madaukakin sarki wala ma malakat aymanuhunna wasu suka ce a zai iya kasancewa muharrami idan ya kasance dunal bulu lokacin da yake yaro kafin ya balaga amma lokacin da ya balaga ma duka an hadu akan Allah madaukakin sarki ya sassauta hukunci akan su dangane da mata na gida ko kuma matan da suka mallake su ibnu jarir al-tabari yace ya ambaci abin da ya halatta muharramai na mace su gani dangane da ita yake cewa wa inna ma hada kulluhu fi zina wannan fadu abin da aka halatta a cikin ado ne na zahiri mabayyani wala yajuzu lil mar'ati an tanzura ila shay'in min awrati al-mar'a baya halatta mace ta kalli wani abu na al'aurar ƴar uwarta mace qala walau nazara ar-rajulu ila fakhdhi ar-rajuli lam ara bihi ba'sa amma da namiji zai kalli a cinyar namiji dan uwansa zai gani yace yana ganin wannan babu komai yace amma bai halatta a ce mace ta ga wannan daga ƴar uwarta ba Allah madaukakin sarki yace wattaqina Allah ya kuma tan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna cewa duk siyakin yana magana akan su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen kiyaye waɗannan dokoki da ya ba ku ji tsoron Allah wajen sanin wa za ku yi wa izini ya shigo wajen ku ji tsoron Allah wajen sanin yadda za ku mu'amalanci maza kowanne gurgudan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi na matsayi a gare ku Imam al-Qurtubi cikin tafsirinsa mai girma yake cewa wa hadha fi ghayatil balaghati wal ijaz wannan Allah madaukakin sarki ya sa ya kai makura wannan lafazin ku ji tsoron Allah yace ya kai makura wajen azanci cikin magana da kuma takaitawa domin shi yasa suka ce aka ce maka ji tsoron Allah an takaita ma addinin ne gaba daya ka kiyaye musulunci ka kiyaye imani ka yi duk abin da ya dace kalma ce jami'a akwai kalmomin da suka ce a larabci da suka zo cikin alqur'ani da hadisi hatta a cikin larabci babu kalmar da take fassara su akwai irin wannan takwa akwai irin su an-nasiha akwai irin al-birr birr da malamai suka ce nagarta an kusanto da kalmar ne shi yasa wasu suka ce al-birr kalimatun jami'atun li kulli anwa'il khair in aka ce maka birr suka ce kalma ce da ta tattaro dukkan nau'o'i na alkhairi duk abin da yake alkhairi ne yana shiga haka ta gawa ka sanya kariya tsakaninka da fushin Allah da azabarsa haka irin su an-nasiha yasa wani malami ya yi littafi wajen fassara addinin nasiha to irin waɗannan kalmomi ne da suke dunkulallu idan aka faɗa wa mutum an gama yi mai wa'azi da mai wa'azi na ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya da tadda to malam yace kamar Allah madaukakin sarki yana cewa iqtasirna ala hada ku takaita akan wannan hukunci da Allah madaukakin sarki ya baku wattaqina Allah fihi ku ji tsoron Allah a cikin sa Allah ta ta'addainahu ila ghairihi kada ku yadda ku ketare zuwa ga wanansa iya waɗannan ne Allah ya ce za su iya shigowa gare ku ba tare da shamaki ba iya su ne duk wanda ba su ba in yayi sallama to a kinsa a shirya gabanin ya shigo wa khassa an-nisaa bidh-dhikri wa ayyanahunna fi hadha al-amri insha Allah madaukakin sarki ya ambaci mata da ambato sannan ya ayyana su a wannan al-amari bi qillati tahaffudhihinna wa kathrati istirsalihinna domin mata sun fi karancin kiyaye kawunan su sannan sun fi yin sake wajen bayyana al'aurarsu ga ƴan uwansu sama da maza ko hostel ne na mata daga nesa abinda ake gani duk an sani namiji ba zai iya wannan abin ba wasu sukan fito daga wanka cikin wani irin yanayi to mata dai almuhim suna sakaci da al'aurarsu matuƙa a tsakanin za su ce ai mata ne ƴan uwansu sama da maza maza har sun fi su kiyayewa suka ce shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ambaci mata sai ya ayyana su anan yace wala nisa'ihinna kamar nan ma ana rushe wata mummuna al'ada ce da mata suka kasance a ciki kuma har yanzu ana iya samun haka yace sa'annan Allah madaukakin sarki thumma tawa'ada Allah bi qawlihi Allah madaukakin sarki alƙawarin narko da fadin sa إن الله كان على كل شيء شهيدا إلا الله مدوكتين سرتي يا كسنتي على كل شيء أكن دكان كومي كومي يا شجع بأرجع كومي با شهيدا على رتشي ما من نسفي يكتي وعالما يا كسنتي مسني أكن دكان كومي وتوجه تكية يا الله يا سني وجه تكية بتكية يا با سبحانه وتعالى يا سني النسفي يكتي وإمام عطاء ابن أبي رباح يا أنبتا ما جبتي تابعي الشهيد الذي يعلم خطرات القلوب كما يعلم على حركات الجوارح idan aka ce Allah shahidi ne ma'ana shahidi halattacce shine wanda ya san abin da ke darsuwa a cikin zakata na bayi na tunane da waswasi kamar yadda ya san abin da gaban su ke aikatawa wato yanda ya san abin da yake waje haka ya san abin da yake ciki shine fadin Allah madaukakin sarki ya'lamu sirra wa akhfa Allah madaukakin sarki shine masanin sirri abin da mutum ya dan fada mu wani a boye daga shi sai shi sannan wa akhfa suka ce abin da yake cikin zuciya wanda bai ma fitar da shi ya fada wani bayin Allah ba duk duniya babu wanda ya sani sai shi to subhanahu wataala ya san da wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah yake cewa inna Allaha wa malaikatahu
inna Allaha wa malaikatahu
Allah subhanahu wa ta'ala yace inna Allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna 'ala an-nabi suna salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah suka yi imani da manzansa suka yi aiki da shari'arsa sallu 'alaihi wa sallimu wa sallimu taslima malam gumi yake cewa yi gaisuwa a gare shi taslim ku yi gaisuwa ta hanyar roƙa masa aminci to malam yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan daukakawa ce ga annabi tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi a rayuwarsa da kuma lokacin da baya nan sunan Allah madaukakin sarki ya bayyana matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala yace salati daga Allah shine a roka wa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama da kuma yadda salatin da mala'iku suke yi istighfari suke yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin da al'umma za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma addu'a suke yi tare da girmamawa kenan salati yana da bambanci ma'anarsa tana kasancewa daga ina yazo salati ne daga Allah ma'anarsa daban daga mala'iku ma'anarsa daban sannan salati daga bayin Allah subhanahu wataala mutane mu'mine ne wannan al'umma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ma'anar za ta kasance daban mun karanta a baya Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mala'ikun Allah suna salati ga dalibin ilimi sannan ya zo a hadisi Allah subhanahu wataala mala'ikunsa sun yi salati ga annabawan da suka tude sannan sun yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mala'iku suna salati ga mene har alama subhanahu wataala yana salati a gare su Allah madaukakin sarki ya datar da mu amma kowanne salati kamar yadda aka sani amma an sabab to yace ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima abinda zaku fada shine ku dinga cewa allahumma salli ala muhammadin aw ifalu ma yakunu ta'ziman lahu ko kuma ku aikata duk abinda zai kasance girmamawa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma daraja shi wama yusallimuhu min kulli naqsin duk abinda zai kubutar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga duk wata tawaya wa adhan da kuma cutarwa لأن الآية جاءت عقيبة ذكر ما يؤذيه ومن آية تازوني بايان أمبتا أبين ديكي تشوتد دا منزو صلى الله عليه وسلم وتوانشان زما دا أتي أجدان النبي صلى الله عليه وسلم أي هيرا بايان أنشا أبنت ونما سي الله يتشغى بدا كاو وسودا جتشين أبا بندا دا سي تشوتد دا منزو صلى الله عليه وسلم القرطبي yake cewa wannan ayar ta inna Allaha wa mala'ikatahu yace sharrafa Allahu biha rasulahu kamar yadda malam gumi ya fada Allah ya daraja manzansa ne da wannan a rayuwarsa da kuma bayan mutuwa Allah ya ambaci matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake manzon Allah daga duk wani aiki da mutane za su aikata wanda zai nuna rashin girmamawa a gare shi aw fi amri zawjatihi wa nahwa dalika sannan Allah madaukakin sarki ya wajabta a tabbatar da duk wata girmamawa ga matansa ko kuma a gusar da duk wani abu na cutarwa Imam al-Baghawi yake cewa Abdullah ibn Abbas yace arada anna Allah yarhamu nabiyahu abinda yake nufi da cewar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi lalle Allah da mala'iku suna salati ga Nabi sallallahu alaihi wasallam yace salatin da Allah yake yana nufin Allah yana jin kan manzansa sallallahu alaihi wasallam su kuma mala'iku yad'una lahu addu'a ce wa annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata a gare shi ya saki rawaitowa daga Abdullah ibn Abbas inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi yace yatabarrakun suna nema wa annabi sallallahu alaihi wasallama karin albarka domin Allah ya riga yi mai albarka wasu kuma suka ce salati daga Allah shine rahma salati kuma daga mala'iku ana nufin istighfari kenan Allah bai gushe ba yana mai jin kai ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam su kuma mala'iku ba su gushe ba sana ma su roka wa annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari to suka ce da istighfari da mutumin kwarai zai kuma annabawan Allah subhanahu wataala da Allah ya kare su daga aikata laifuffuka da bala'i da Allah madaukakin sarki yake saukarwa a gare su suka ce duk idan suka zo ba su tarar da zunubi da za su kankare ba to ya za a yi sukan daga darajar bawa shi yasa malamai suka faɗa dangane da ambaton Allah madaukakin sarki wanne mutum zai fi lazimta suka ce idan mutum ya kasance mai yawan laifi to yafi yawaita istighfari idan kuma laifi ya karanta daga gare shi ana nufin manya-manya domin kana wani ma bai san galibi ba ma sanin mun aikata wanda yake da karancin laifi shi kuma ya lizimci tasbihi sarkake Allah subhanahu wataala wallahu alam yace ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da roƙa masa aminci da kuma sallama a gare shi Imam al-Baghawi yake cewa roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama daga wajen Allah sannan wa sallimu taslima yace hayyuhu bi tahiyyati al-islam ku dinga gaishe shi da gaisuwa irin ta addinin musulunci wato in kuka zo ku dinga cewa assalamu alayka ya rasulullah idan kuma a cikin sallah ne assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yace abu al-aliya shine ar-rayahi shine daga cikin tabi'ai yace salatin da Allah madaukakin sarki yake yi shine salat wannan salatin da Allah ya faɗa yana yi wa manzo shine salatin da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban mala'iku domin ya nuna mai domin ya nuna musu darajar annabi da kuma salatin da mala'iku suke yi shine addu'a ibnu kathir yace abu isa tirmidhi ya rawaito daga sufyanu tsauri da sama da ɗaya daga cikin malamai yace sun ce salatin Allah rahama salatin mala'iku istighfari wato yana kawo yana ta kawo cewar maganar tana da isnadi an rawaito ta daga magabata cewar magana tana da asali in aka ce Allah ya yi salati ga manzansa ma'ana Allah subhanahu wataala ya yi rahama ga manzo in aka ce mala'iku sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ana nufin istighfari kuma wannan ma ya zo dangane da mu'minai mala'iku suna yi wa mu'minai salati malaman tafsiri suka ce istighfari wannan mun karanta a baya to me hukuncin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Imam al-Qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa yace Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duna anbiya'ihi a cikin wannan ayar bai ambaci annabawan Allah ba sai ware annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yace tashrifan lahu domin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam da ambaton matsayinsa wala khilafa bi anna salata alaihi fardun fil umri marratan yace babu sabani cewar lalle salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajaba mutun yayi a cikin rayuwarsa a ce bai taba yi ba dole ne yayi so daya to abin da ya doro akan so dayan yace nan ne malamai suka yi zabani a ce mutun ya bar duniya bai taba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba suka ce lalle wannan ba bai dace ba kuma wannan ba shine abin da Allah ya umarni ba yace wa fi kulli hin babu sabani wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a kowani lokaci min alwajibati daga wajibai wa wujubas sunani almuakkadati allati la yas'u tarkuha wala yaghfuluha illa man la khayra fihi sai ambaci magana ta imamu zamakhshari yace fa in qulta as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajibatun am manduba shin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wajibi ne ko kuma mustahabbi yace qultu bal wajib abinda zan fada shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne larabawa su sun saba wa kansu idan mutun yayi mantuwa sai ya tamaimaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga Allah madaukakin sarki ya sa ya tuna so haka suke ana cin hira sai kaji wani ya ce sallu ala rasulillah abu kadan zaku sun ce sallu ala rasulillah Allah madaukakin sarki da tada muhassin mai da shi al'ada sun mai da shi wato kamar yadda suke cin abinci Allah ya tada wa qad ikhtalafu fi hali wujubiha ce amma sun yi sabani dangane da yanayin wajibcin ta daga cikin su akwai wadanda suka ce kullama jara dhikru wajibi ne mutun yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk lokacin da aka ambaci sunan manzo to wajibi ne kace sallallahu alaihi wasallam wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace tajibu fi kulli majlisin marratan wa in takarrara dhikruhu ya wajaba ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam amai salati so daya a majlisi koda an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam so goma amma kai salati a marra ta farko in kai salati a marra ta farko to ka yazo da wajibi amma in aka sake ambata sunan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce sallallahu alaihi wasallam aka sake ambato ka sake fada suka ce wannan mustahabbi wa kadalika fi kulli du'ain fi awwalihi wa akhirih ya wajaba ambata annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana so addu'a ta karbo a farkon addu'a bayan yabo ga Allah madaukakin sarki ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bujiro da bukatar ka sai ka sake cikewa da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka ambata dangane da a cikin ladubban addu'a suka ce wannan yana sanya addu'ar mutum ta karbo ana kawo a farkon addu'a kenan salati ga annabi sannan ana kawo a ƙarshe wa minhum man awjabaha fil umr wanda suka ce wajibin mutum ne dai a rayuwarsa ya sanya yin salati sau daya bayan nan kuma ya kasance mustahabbi za mu ji hadisai kuma dangane da falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba mala ibn kathir ne ya kawo hadisai masu tarin yawa dangane da haka ya kawo kusan hadisai 8 akan salatai nau'o'in salatai da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo hadisai 4 da suke nuna wajibcin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati musamman a cikin sallah ya kawo hadisai sama da 10 da suke nuna fa'ida da falalar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da yawaitawa akan haka yace wa kadhalika fi idhari shahadatayn haka wajen bayyana shahadan nan guda biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wani yake ambatawa Allah madaukakin sarki ya daukaka sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe mai kiran sallah yazo kira zai ambaci annabi idza qala fil khamsi al mu'adhdhin ashhadu duk lokacin da mai kiran sallah zai fada a cikin kiran sallah da ake wa sallolin nan biyar yace wa shaqqa lahu bi nismihi li yujillahu fadul arshi mahmud wa hadha muhammad Allah ya tsaga wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin sunansa yace li yujillahu domin ya daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna darajarsa ya daraja shi yace fadul arshi mahmud Allah mahmud shine abin yabo wa hadha muhammad wannan kuma ma abunku shine shayabo annabi muhammad tsira da amsa Allah tabbata gare shi ma'ana daga cikin tushe daya aka ciro daga tushen da aka ciro sunan Allah daga nan aka ciro sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mahmud da muhammad da ahmad duka daga alhamdu ne yabo aka ciro duka daga tushe daya aka ciro suka ce Allah ne yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sunan wasu malaman tarihi suna cewa wannan suna na Muhammad ba a san shi ba a cikin Larabawa Allah yayi wa Allah yayi ilhama ga wanda ya sanya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ya sanya mai wannan sunan malai yace wallabi yaqtadihi alihtiyat abinda wato yake shine kaffa kaffa as-salatu inda kulli dhikri wato idan mutun yana so ya fita daga cikin sabanin malamai wajibi ne ba wajibi bane in wajibi ne yaushe ya wajaba in ba wajibi bane yaushe ne ya zama ya dace mutum ya ambata yace as-salatu inda kulli dhikr duk lokacin da aka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mutum ya tabbata yayi salati yace lima warada min al-akhbar fi dhalika saboda abin da ya gangaro na hadisai dangane da haka sunan al-akhbar ibn kathir ya hakaito dangane da imam shafi'i inda mazhabu su kenan bayan ya ambaci kusan hadisai 8 dangane da lafuzza na salati da ya kamata yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam don ba ko wani salati zaka je ka dauko ba ce zaka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati zaka yi kafa kaza yau juma'a yau kaza zaka yi waita to sai ka san wani salati ne yazo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka mai in ba haka ban ka je ka dauko wani daban idan baka yi abin da Allah da manzon sa suka bada izini ba ko suka ce ayi in zaka ja kafa miliyan 1 wallahi ba wanda zai baka lada don ba ce kai ba qul a'allahu adina lakum am 'ala allahi taftarun Allah shi muku izini ko kuma kage kuce yi wa Allah subhanahu wa ta'ala to kaga dole mu zauna koyi wannan ibn kathir yace wa minha huna bayan ya ambaci kusan hadisai 8 da suka kunshi salati da ya kamata ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne daya mutun yayi a cikin su yayi wa annabi salati kuma ya dace yace daga nan ne zahaba ash-shafi'i rahimahullah imam ash-shafi'i Allah madaukakin sarki mai rahama ya tafi zuwa ga fahimtar ila annahu yajibu ala al-musalli an yusalliya ala rasulillah ya wajaba akan mai sallah ko kuma mai salati mai sallah kai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati fi at-tashahhud al-akhir atin tahiyya ta karshe fa in tarakahu lam tasihha salatu idan ya bari wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to sallarsa ta baci bata inganta ba yace fa innahu qad rawayna wujuba dhalika mun hakika mun rawaito wajibcin haka wal amra bis salati ala rasulillahi الصلاه ده كما واجب يوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي اتكين صلاه كما هو ظاهر الايه ومفسر بهذا الحديث kamar yadda yake shine zahirin aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi umarni akbar al-amru kuma a wajen malamai suka ce yufidul wujub malamai na usul yana fa'idantar da wajibi illa li qarinatin sarifa sai dan an samu wani haske ko wata hujja da take nuna wannan umarnin ba wajibi yake nufi ba amma duk inda kaga umarni to wajibi yake dauka sai dan ka samu abin da ya tunkuda wannan wajibin ya fitar da shi daga babin ya koma mustahabbi to wannan daban annabi sallallahu alaihi wasallam misali ya faɗa cikin hadisi sallu qabla al-maghrib rak'atayn ya faɗa so biyu na uku sai ya ce liman sha ku sallaci raka'a biyu kafin sallar magriba ku sallaci raka'a biyu kafin sallar magriba wato bayan kiran sallah sai a kashe ya ce liman sha ga wanda ya so wajibi ne yanzu ayi raka'a biyu kafin magriba ba wajibi bane domin annabi ya ce ga wanda ya so amma da bai ce ga wanda ya so ba to dole mutum yayi wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu yace daga cikin waɗanda suka ambaci wannan wajibi dole ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a tahiyya ta ƙarshe yace cikin su akwai sahabbai Abdullah ibn Mas'ud Abu Musa al-Jabri Jabir ibn Abdullah yace daga cikin sahabbai a samu kaman su Imam Shafi'i wajibi ne yace mutun yayi salati in ma bai tafi to dole ne ayi tahiyya ta biyu haka Abu Ja'far al-Baqir da Muqatil ibn Hayyan yace Imam Shafi'i shi ma ya tafi akan hakan la khilafa anhu fi dhalika wala bayna ashabihi aidan da shi da almajiransa da malaman madhhabar yace duk ba su da sabani su akan hakan yace wannan ma shine mazhabi na Imam Ahmad wato dole ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a tahiyya ta ƙarshe sai an bace wasu daga cikin malaman malikiya su ma da suka tafi akan hakan duk da su mazhabin su sunna ce to akwai wata matsala anan cikin wannan ayat shin Allah madaukakin sarki yayi salati da sauran annabawansa kamar yadda yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Ibn Kathir ya bada amsa cikin littafin sai ce an rawaito daga Abdullah ibn Abbas anna bani isra'ila qalu li Musa alayhi salam banu isra'ila sun fada wa annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi hal yusalli rabba shin ubangijinka yana salati ana yana muku salati ku annabawa banadahu rabbuh sai ubangijin annabi Musa ya kiraye shi ya Musa ya kai annabi Musa kun san shi kalimu ne da Bahaushe yake cewa kallamu kalim da larabci wanda Allah madaukakin sarki yayi mai magana ya ji sauti na Allah subhanahu wa ta'ala kuma sauti na hakika magana ta hakika amma bai ga Allah madaukakin sarki ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji magana ta Allah madaukakin sarki magana ta hakika amma bai ga Allah ba subhanahu wa ta'ala domin Allah ya hukunta ya kaddara ya wajabta cewar babu wanda zai ganshi a cikin wannan rayuwar ta duniya sai ranar tashin alkiyama sai wanda ya shiga aljanna shi zai ga Allah subhanahu wa ta'ala yace ya kai annabi Musa sa'aluka mutanenka sun tambaye ka hal yusalli rabbuka ubangijinka yana salati fa qul na'am yace kace musu eh inna ma usalli ana wa malaikati ala anbiya'i wa rusuli yace dani da mala'ikuna muna salati amma ga annabawa na da kuma manzali sallama daukakin sarki saukar da wannan ayar inna allaha wa malaikatahu صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا من كثير ينتي حقيقه سبحانه وتعالى يا بامو لاباري cewar Allah yana salati ga mu'minai duka an ambaci wannan dan wannan hadisin kaman yana kayyade salati na Allah madaukakin sarki da kuma tabbatar da aminci ga mu'minai wannan hadisin yace Allah yana yi ne ala anbiya'i wa rusuli akan annabawansa da kuma manzali to mun karanta aya a baya cewa Allah madaukakin sarki yana yiwa mu'minai ma yana yiwa mu'minai salati ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira haka ne wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum shine wannan da yake muku salati wa malaikatuhu su ma suna muku salati kenan li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima to ibn kathir ne yace hakika ja'at al-ahadith al-mutawatirah 'an rasulillah برأب الأمر بالصلاة عليه أنسى محادثي جيرون غوانان حديثي دس سكي أمرني دا أي صلاة دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكم يد زا أي صلاة يتي ونحن نذكر منها إن شاء الله ما تيسر زاما أنبتي أبن ديسو سيا أنبتي حديثي ديوا سأنبتا من أتير بسكي أنسى مدك كعب ابن عجرة يتي منفلا والنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا كي من زمع الله أما السلام عليك فقد عرفنا ننسى يد زام روقا مك أمنشي السلام فكيف الصلاه تيا زمي مك صلاه فقال سيتي مسقولوا ku dinga fadin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid yace Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid haka wannan riwaya ta zo da shi Ibn Kathir ya ambaci sama da siga 8 to sai Ibn Kathir yake cewa karshe wal maqsudu min hadhihi al aya abin nufi da wannan aya sakon Allah madaukakin sarki da yake ciki yace anna Allah subhanahu akhbara ibadahu lalle Allah sarki ya tabbata gare shi ya bayyana wa bayinsa matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indahu fil mala'il a'la aw matsayinsa a wajen Allah a can tawaga mafi madaukakiya saka suke cewa al mala'ul a'la bi annahu yusni alaihi inda al mala'ikati al muqarrabin cewa Allah yana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen mala'iku makusanta suma mala'ikun na Allah madaukakin sarki suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yace sa'annan Allah madaukakin sarki ya umarci ahlal alamis sufli bis salati wat taslimi alaihi ya umarci wadanda suke zaune a duniya ta kasa da motsin duniya ce ta sama ta mala'iku to wadanda suke mazauna sama mala'ikun Allah suma suna yi wa annabi salati yace ku kuma mazauna kasa me kuke jira kuma ku ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yace liyajtami'a athana'u alaihi min ahli alalamin wa min ahli alalamin al'ulwi was-sufli jami'an yace domin salatin na sama da salatin na kasa su hadu su tattaru ga annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi sai abu na karshe daga cikin fa'idojin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda annabin ya faɗa imam ibn kathir ne ya hakaito daga imam ahmad daga abdullah ibn abi rabi'ata yace ya ji mahaifinsa yana zantawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan lam tazal al mala'ikatu tusalli alayhi ma salla alayya falyuqil 'abdun min dhalika aw liyukthir duk wanda yayi min salati guda daya mala'iku ba za su gushe ba suna yi mai salati ma salla matakar ya ci gaba da yi kana cewa allahumma salli ala muhammad kai ma za su yi maka allah kai tsira ga wannan bawa in ka fada su fada in ka fada su fada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za su daina ba har sai kai shiru falyuqil 'abdun min dhalika aw liyukthir idan bawa ya so ya karanta idan kuma bawa ya so ya yawaita in kai dai dai ka san da su ma daya in kai biyu amma biyu kuma ka san addu'a daga bakin mala'iku bakin da baya ƙarya addu'a ce karbabbiya Allah madaukakin sarki ya faɗi addu'ar da suke a cikin suratul mu'min ya ce suna roƙa mana gafara da sauran abin da Allah madaukakin sarki ya ambata Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu a karatu akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mas'ala ce da take da fadi yawan gaske na dan tsatsakuro mana ne daga cikin mas'alolin kowanne ya dan tattaba Allah madaukakin sarki ya datar da mu mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai mala'iku da Allah madaukakin sarki ya tanada musamman suna isarwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da al'ummarsa suke in ka je kan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana kusa da kabarinsa kai mai sallama Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama zai amsa sannan idan kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati daga nesa Allah subhanahu wataala ya tanadi wadanda za su isar mai kuma Allah madaukakin sarki zai rubuta maka lada Ibn Kathir ne ya kawo wadannan riwayoyi da yawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu yana daga cikin abin da suke faɗa cewar salatin annabi sallallahu alaihi wasallama tashi yana gusunci sannan yana rubuta yana sanya addu'a ta bawa ta samu karbuwa a wajen Allah madaukakin sarki ta samu shiga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta